karar bindiga kenan yayin da ake musayin halbe-halbe tsakanin wasu kabilu biyu, manfurshi da kusafi da aka ce ba ga maciji a tsakaninsu, abinda ya sanadiyar mutuwar mutane bakwai a yankin Bako na jihar Maso gabashin kasar Ghana. Rikicin baya-bayan nan ya samo asali ne a lokacin da wasu da aka ce matasan Bako ne suke kan hanyarsu zuwa gida daga wani gari Bolga. Malam Usman Apuman, ɗaya daga cikin waɗanda sun kasira da ransu yayin harin da ya janyo rikicin baya-bayan nan, ya zanta da muryar Amurka.
Mun je Bolga ne ni ga wurin komowarmu, ne muka mun kusa shigan Bako, sai muka ga waɗansu sun zo da a daidaita tafi, sai suka kira sunan driver na waya saya ya saya ya nike front, ke ni mana bure na gudu, kuma ya bure yana gudu, muna gudu tare. Lokacin sun sa bindigan cikin lori 360 da ke tsakanin nan, sun make sure sun kashe waɗannan duka, sai mu muna gudu tukuna, suka juye suka halbe mu, ba su same mu ba. Kuma garinmu ya rikice sosai sosai a tun jiya nan, lokacin da wannan incident ya faru har zuwa da safen ga ana ya kire ni.
Kana cikin fargaba kai zatin kanka?
Ah, dole ne, ai gari dai ana zubuga bindigogi, kuma yanda na ga kashin ga, ai dai dole in yi fargaba.
Shi kuwa jami'in da ke wakiltar hadar limancin kasar Ghana a ofis din Sufeto Janar din Dakarun ɗan sandan kasar, Malam Usman Muhammad Mansur, ya bayyana cewa har ila yau dai hukumar ɗan sanda bata cafke kowa ba tukuna.
Kuma ɗan sanda ba su cafke wani ba tukuna, amma insha Allah za su yi aiki, za ku ji labari da ikon Allah za a samu a kama waɗannan mutanen da suka yi wannan heinous crime.
Ko meye mafita kan wannan rikicin kabilanci da yake cinyewa? Na tuntubi Malam Irbad Ibrahim mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen kasar Ghana, a inda yake cewa da farko fa Ghana na hasaran zuzurutun kuɗaɗe sakamakon ɗirka Dakaru a yankin, abinda ya ce akwai damuwa matuka.
Kowane ɗan sanda ko sojan da aka kai cin shi da cin shi ya zama burden ne kan taxpayer. Ina ga wannan kuɗaɗen da ake zubarwa, ma inda an samu an ba mutane sun su annun jari su soma wani abu kadan-kadan, ya taimaka ma garin Bako? Ko shi mun roki dattawa da sarakai da maluma da matasan wurin, dai su give peace a chance.
Sheikh Sheikh Salam Hassan, mamba a majalisar tsaro na kasar Ghana, ya bayyana cewa gwamnatin Ghana fa dai na yin nata iya kokari.
Gwamnati ta yi kokarinta, kuma kowane lokaci akwai jami'an tsaro daga wurin, saboda a kiyaye rayukan mutane da amanar mutane. Peace Council an yi tafiya daban-daban zuwa ga Bako, sarakai duka daga Bako ne, Nayir ne, duka kowa na son a samu kwanciyar hankali daga Bako. To amma menene sababi ba a samun kwanciyar hankali? Shine mutanen gefe-gefe, abinda ya tashi daga jiya, report da muke da shi yau, mutane da suka mutu ba hudu ba, yanzu bakwai, mutane bakwai suka mutu yanzu haka. Shi yasa Peace Council tana cikin kokarinta. His Excellency Nana Addo ya yi magana, in ba an samu kwanciyar hankali ba, bai yiwuwa mutanen Bako su samu ci gaba.
Rikicin kabilanci na daga cikin matsalolin da ke mai da hannun agogo baya bisa kokarin da gwamnati ke yi wajen samar da ci gaba, musamman a yankin jihar Maso gabashin kasar, abinda ya sanadiyar ficewan jama'a da dama a yankin.
Sunana Hafiz Zango nake daga Bako. Wallahi masuwa ya kawo ni kumashi, da fami da fargaba da tashin hankali ya kawo ni kumashi.
Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.